Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Assalamu alaikum, barkamu da asuba, da fatan an tashi lafiya. Hadiza Kyari ce tare da Baba Makeri da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Laraba, 25 ga watan Mayu shekarar 2022. Haba ku ji abubuwan da muke tafa da su ga Baba da kanan labarai.
To Hadiza, jiya Talata, kasar Russia ta ƙara kaimi a harare da take kaiwa dakarun Ukraine a yunkurin kwace yankin Donbass. Shugaban Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa kasashe da ya kwatanta da waɗanda suke gefen hanya suna cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa Rasha. Kana a jamhuriyar Niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban-daban na kasar sun gudanar da taron kwanaki biyar a birnin Yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun aiki.
Kanan labaran kenan. A Nigeria, jagororin al'umma sun ce akwai buƙatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa domin shawo kan yadda ƙiyayya da juna ke ci gaba da haɓaka da nufin wanzar da zaman lafiya.
For example, what happened in Anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion.
Domin cimma wannan manufa, wata ƙungiyar sulhunta mabiyan addini a Nigeria mai suna Religion for Peace ta ɗauki matakin ganin mabiyan addinai sun mutunta juna.
Da mu Christians da Muslims da Judaism dukkan mu dan Adamu ne, wato ake ce da mu Abrahamic religion, dukkan mu daga iyali ɗaya ne, amma mutane ba su sani ba, suna ta kawo tashin hankali ta wasu ayyukan da bai kamata.
Muna kuma dauke da shirin baki ne yanka wuya wanda Murtala Faruk Sanyin na ya shirya kuma zai gabatar, amma kafin nan bari mu fara da shan labaran duniya.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya. Mai karantawa Baba Yakubu Makeri. A jiya Talata, kasar Russia ta ƙara kaimi a hare-hare da take kaiwa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbass bayan watanni uku cur da shugaban Russia Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin. Wadanda ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveki Donetsk da birnin tagwaicinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin, inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Gwamnan lardin Luhansk na Ukraine Sarahi Gaidai ya ce kaimin barin wuta da ruwan bama-baman da Rasha ke yi ya ninka ninkin baninkin, ya ce suna lalata birnin ne kawai mai kimanin mutane 15,000 a ciki. A cikin jawabinsa da dare da ya yi a baya-bayan nan, shugaban kasar Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a shekaran jiya Litinin cewa a makonni masu zuwa yakin zai kasance mai tsananin wahala kuma dole ne mu lura da haka, yana mai nufin da faɗa a yankin Donbass. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa Rasha. Ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin Moscow da Kyiv. Ramaphosa ya yi waɗannan hulucin ne a lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a Afirka da nufin samar da goyon bayan diflomasiyya ga Ukraine. Kasar Afirka ta Kudu mai alaka ta kudu da kudu da Moscow saboda goyon bayan da tarayyar Soviet take baiwa gwagwarmayar yaki da wariyar launin fata, ta kauracewa ƙuri'a da Majalisar Ɗinkin Duniya ta kada na yin tir da mamayar Ukraine da kuma yin Allah wadai da Rasha. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A jamhuriyar Niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban na kasar suna gudanar da taron kwanaki biyar a birnin Yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun ayyuka.
Wannan taro da ke samun halartar dukkan wasu masu bakin fada a jiya sha'anin ayyukan yan sandan Niger na matsayin wata haduwar musanyar bayanai a tsakanin su ta yadda za a ƙara jan damara a ci gaba da neman hanyoyin tunkarar kalubalen da suka addabi jama'a a yau a birane da karkara inda ayyukan asha ke ƙara yawaita. Kwamishinan yan sanda Dr. Abu Muntari shine kakakin hukumar yan sanda na ƙasa baki daya.
A taro ne na ƙara ma juna sani saboda jahohin akadiba suna da dan bambancin abubuwan da shahe tsaro tsakankanin su. To kun bayan haka na adiba a gani ne ya kamata a ƙara gyarawa wanda zai sa mu yan sanda da kanmu mu ji dadin ta yadda aikin mu wa mu ma baki daya. Hali da aka kai ma hukumomi ko ma'aikatan na yan sanda misali kamar bakin iyaka in muka dauka a jihar Tilabiri inda muka dora samun hari so daya so biyu har so uku abubuwa ne waɗanda ya kamata mu ƙara diba su mu ga me ya kamata a yi.
Jihar Agadez mai makwabtaka da kasashen Mali, Algeria, Libya da Chadi na daga cikin yankunan da suka fi fama da yan takife. Shugaban hukumar yan sandan jihar Kwamishina Isufu Haruna Ali da ke halartar wannan zama ya yi mana bayani a game da halin da ake ciki.
Iyaka da wannan kasashen ba karamin kalubale ne gare mu ba, kwaya sai ta bi ta Agadez take ta yi a wannan kasashe.
Sule Mummuni Barma, mayar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Wakilin sashen Hausa a birnin Yamai Sule Mummuni Barma ya aiko mana da ƙarin bayani.
Nan da ba jimawa ba, baba zai sake dawowa don kawo mana ƙarshen labaran duniya. Amma kafin nan bari mu shiga fagen rahotannin mu. A Najeriya, jagororin al'umma sun yi ittifaki cewa akwai buƙatar ƙarfafa haɗin kan 'yan ƙasa domin shawo kan yadda ƙiyayya da juna ke ci gaba da haɓaka da kuma wanzar da zaman lafiya. Wannan na zuwa ne lokacin da ake ci gaba da samun rahotannin kisan gilla ga jama'a a yankunan da ba nasu na asali ba. Abinda mai alfarma sarkin Musulmi ya buƙaci jama'a da su kai zukata nesa. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aika mana da wannan rahoton.
Najeriya dai ta kasance ƙasa wadda ke da al'ummomi masu mabambanta addinai da kuma ƙabila waɗanda ke zaune wuri ɗaya shekaru da dama. Duk da da'awar zaman lafiya da juna da manyan addinan ƙasar ke koyarwa ga mabiyansu, wasu lokuta akan samu tashi-tashi hankula sanadiyar addini ko ƙabilanci. Hakan ne sa shugaban majalisar koliya kan lamuran addinin musulunci a ƙasar mai alfarma sarki Musulmi Muhammadu Sa'ada Abubakar ya nuna damuwa akan yadda kafafen sada zumunta na yanar gizo ke rurrutu irin waɗannan matsalolin.
For example, what happened in Anambra is most dehumanizing and most terrible for an innocent woman and her children to be slaughtered and killed just because of their ethnicity or their religion.
Alal misali abin da ya faru a jihar Anambra abu ne na dabbanci kuma mummuna. A yanke mace da ƴaƴanta waɗanda ba su ci babu su gani ba wai saboda bambancin ƙabila ko addini. Ina so sanar da jama'a cewa tuni na yi magana da gwamnan jihar Anambra Charles Soludo da wasu jagororin yankin kan wannan batun kuma na gamsu da matakan da suke ɗauka na shawo kan tashi-tashi hankulan jama'a a yankin na gabashin Najeriya don mu zauna lafiya da juna. Mu muna kula da duk wanda ya zo cikin mai zauna don haka muna son a kula da mutanen mu da ke zaune a wasu wurare.
We take care of everybody here. We want everybody also somewhere to take care of our own people.
Mataimakin shugaban Najeriya Professor Yemi Osinbajo wanda ya ziyarci fadar mai alfarma sarkin Musulmi a wata ziyara da ya kai a Sokoto cikin daren jiya Talata ya aminta da cewa lalle haɗin kan ƙasar ne kawai zai iya tsirar da ita da kuma ci gaba da rike martabarta ga idanun ƙasashen duniya.
The unity of this country is the reason why we are respected. It's the reason why we
are kan kasar nan ne yasa take da kima a idanun duniya. Kuma dole ne mu rike wannan martabar. Kar mu yadda da duk wani abu da zai kawo illa ga hadin kanmu. Wannan ce hanyar da ya kamata mu zauna a kasar nan. Kasa ko da ke da mabiya addinai daban-daban da kuma kabilu daban-daban. Wanda bai imani da wani abin bauta ba. Even those who say they don't believe in God. Dole mu zauna lafiya tare da juna.
We must continue to accommodate everyone.
Wani abu da kan daurewa yan Najeriya kai shine jagororin al'umma sun jima suna da'awar zaman lafiya tsakanin jama'a amma kuma hakan bai hana samun tashin hankali idan wani abu ya faru. Mataimakin shugaban Najeriya dai ya zo Sokoto ne domin ganawa da wakilan da za su yi zaben fitar da yan takara na jam'iyyar APC. Kasancewar sa daya daga cikin masu neman tsayawa takarar shugabancin kasar sai dai an hana yan jarida shiga wurin ganawar wadda ta gudana cikin daren jiya Talata. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla a gaida Muhammad Nasir. Har yanzu dai kuna tare ne da Sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga babu makeri da karshen labaran duniya.
Gwamnan jihar Texas Greg Abbott ya ce an kashe mutane 15 wanda a halin yanzu mutanen da aka kashe sun kai 18 a makarantar yara a jiya Talata. Abbott ya ce wanda ake zargi da harbin wani matashi ne dan shekara 18 shi ma ya mutu kuma an yi imanin jami'an da suka kai dauki ne suka kashe shi. Ya ce an kashe yara 14 da malami daya a makarantar primary ta Rob da ke Ubarji mai tazarar kimalin mal 85 yamma da San Antonio. Abbott ya ce wanda ya harbin yana da bindigar hannu da watakila babban bindiga ne. Motar daukar marasa lafiya sun kwashe yara 13 zuwa asibitin Ubarji bayan da aka samu rahoto wani mai harbin mai kan uwa da wabi a makarantar primary ta Rob da ke Ubarji mai kimanin kilomita 135 yamma da San Antonio, inji jami'an asibitin. Ba a dai san yanayin munin raunukan da mutane suka samu ba, kamar yadda ba a san ko an kammala kidaya mutane da suka mutu a cikin wannan lamarin ba. A ƙarshe, Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami guda 3 a yau Laraba, inji Koriya ta Kudu sa'o'i bayan da shugaban Amurka Joe Biden ya kammala ziyararsa a Arewa maso gabashin Asiya. A cikin faɗakarwa ga manema labarai, sojojin Koriya ta Kudu sun ce Koriya ta Arewa ta harba makamai masu linzami daga yankin Sunan na Pyongyang zuwa gabar tekun gabashinta. Jami'an tsaron gabar tekun Japan su kuma sun bayar da rahoto cewa Koriya ta Arewa ta harba wasu makamai masu linzami. Kawo yanzu dai ba a bayyana dalilin da yasa aka samu sabani tsakanin adadin makamai masu linzami da Japan da kuma Koriya ta Kudu suka bayar ba. Kazalika babu wata alama game da iyakar makaman rokan ko kuma inda za su fadi. Jama'an Amurka sun yi ta gargadi cewa Koriya ta Arewa na shirin yin gwajin makami mai linzami mai cin dogon zango ko watakila ma gwajin makamin nukuliya a lokacin da Biden zai kai ziyara a Asiya. Da yammacin jiya Talata ne Biden ya kammala rangadinsa na kwanaki 6 wanda ya kai a Koriya ta Kudu da Japan.
Da baba makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wata kungiyar sulhunta mabiyan addini a Nigeria mai suna Religious for Peace ta ce dole sai mabiya sun mutunta addinan juna idan ana buƙatar samun zaman lafiya idan lokacin da ake ƙara samun tashin hankali da rashin fahimtar juna tsakanin mabiya addinai daban-daban a Najeriya. A cikin hirarsu da wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim, Pastor Simon Dolly na bangaren matasa Krista a Najeriya ya bayyana cewa
akwai kuskure da yawan da yake faruwa a wannan lokaci domin mutane sun dauke maganan addini suka sa kai suna so su kawo tashin hankali a wannan kasa. Da mu Christians da Muslims da Judaism dukkanmu ɗan Adamu ne, wato ake ce da mu Abrahamic religion, dukkanmu daga iyali ɗaya ne, amma mutane ba su sani ba suna ta kawo tashin hankali ta wasu ayyukan da bai kamata ba. Na lura cewa wannan duk abubuwan da yake faruwa nan akwai maganan siyasa a ciki, akwai ƴan siyasa da suka fake a wannan lokaci suna neman su kawo tashin hankali. Mu kuma shugabannin addini ya kamata mu mai da hankali kalmominmu da muke yi da rubuce-rubucen da muke yi, muna turawa gaskiya bai cancanta ba, domin duk abin da zai kawo ga kisa ga mutum gaskiya ba mai kyau bane. Mu mai da hankali abubuwan da muke a wannan lokaci, domin yanzu nan lokaci ne da mutane da yawa ransu a bace, ga wahaloli sun yi yawa, mutane ba su da kuɗaɗen hajiyarsu, rikimo suna da yawa, talauci ya yi yawa, kuma jahilci ya yi yawa. To abu kai kan kawai yanzu sai kawo tashin hankali a kasan nan.
Irin wannan kira da faɗakarwa da ƙungiyoyi na addini da ma
wasu da ke rajin zaman lafiya hada da matakan da gwamnatoci ke dauka kan lamarin na da matakar muhimmanci a daidai wannan lokaci musamman idan aka yi la'akari da yanayi na zamantakewar da ake da shi a Najeriya wacce ke da mabiya addinai iri daban-daban cikin al'umma fiye da mutum miliyan 200 kamar yanda Pastor Yohana Buru yayi kari akai
kamar idan Yesu Almasihu ya fada mana sowa kanka abin da kake sowa dan wanka ko makwabcinka babu wanda ke bin addini da gaske za a bata mishi addini har ya ji daji domin da haka ina kira ga kowannen mu ya ko ɗan Najeriya mu zama masu mutunta addinin juna mu girmama addinin juna ko ba mu cika addinin juna domin muna da addini mu ji tsoron Allah duk abin da zai kawo fitina ko hargitsi ko yamutsi abin da zai hana mu cin gaba da zaman lafiya a Najeriya ina roƙonku da musulmai da kristoci ku dawo cikin hankalinku
ta fuskar addinin Islam kuwa Sheikh Imam Abdul Malik ya bayyana cewa
kamata musulmin mu su san cewa addinin mu ya karantar da mu zaman lafiya tare da su wanda Allah ta'ala kaddara zaman mu tare walalla yanayin su da yanayin tunanin su ba daidai bane da mu amma mu muke kokari wajen dan cewa mun sayar da haƙƙin su kuma wannan addinin musulunci shi ya karantar da mu wannan yana da kyau mu dinga referring matters din mu zuwa magabatan mu shugabanni mu na addinin musulunci limaman mu wanda muka san cewa suna fifisu a kusa da mu mu nuna musu su ba mu fatawoyi wanda ya dace da abin da ya kamata muna fata yan uwa musulmi duk inda muke mu yi kokari mu tiyaye kuma Allah ta'ala yayi mana jagora
a ƙarshe dai an buƙaci kowane dan adam ya guji daukar hukunci a hannunsa da sunan addini wanda yin hakan ke haifar da hargitsi da rashin zaman lafiya tsakanin al'umma Shamsiya Hamza Ibrahim muryar Amurka daga Abuja Najeriya
a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim masauraro kada a manta wannan shiri na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com muryaramerica.com ko kuma sashenhausa.com yanzu sai ku dada gyara zama don ku saurari shirin
baki mai yanka wuya ana ci gaba da samun hayaniya yayin da jam'iyyun siyasa suka dukufa kan tsayar da yan takarar zaben shekara ta 2023 Assalamu alaikum Yanzu haka jam'iyyun siyasa a Najeriya sun so mu gudanar da zaben fidda gwani domin tsayar da yan takarar su a matakai daban-daban na babban zaben shekara ta 2023 mai zuwa domin cimma wa'adin da hukumar zabe ta INEC ta shata na gabatar da dukkan yan takara a ranar 3 ga watan Yuni mai zuwa tuni da wasu jam'iyyu suka so mu tsayar da yan takarar su musamman na mukamman majalisun dokoki na jihohi da na tarayya yayin da kuma aka so mu shirye-shiryen tsayar da yan takarar gwamna to sai dai fa ana samun hayaniya da korafe-korafe musamman a jam'iyyun APC mai mulkin kasar da kuma babbar jam'iyyar adawa ta PDP inda wasu yan takara musamman a wasu jihohi suke zargin wasu jagororin jam'iyyun da kokarin doke dora na yan takara a maimakon bin zaɓin jama'a hakan ce ke faruwa a jam'iyyar PDP mai mulkin jihar Sokoto da ke arewa maso yammacin Najeriya inda wasu 'yan takarar gwamna ke korafin fifita wani ɗan takara a kansu a yayin da a jam'iyyar APC mai adawa a jihar tuni 6 daga cikin 'yan takarar gwamna 7 suka miƙa takardar koke zuwa ga uwar jam'iyyar ta ƙasa suna zargin jagororin jam'iyyar na jihar da fifita wani ɗan takara a kansu dan majalisar wakilai kuma tsohon gwamnan jihar na riƙon ƙwarya da ke neman jam'iyyar ta APC ta tsayar da shi takarar gwamnan jihar Sokoto Abdullahi Balarabe Salami na cikin masu wannan korafin
tun karon falin yadda aka hito da tsari na shugabanni a jihar Sokoto ya saba ma tsari da ka'idoji abinda aka ce guidelines wanda an kai ga suwa wajen nada shugabanni domin dukkan 'yan takara abin da ya kamata ga ka'ida ya an zo wajen zaɓe na esco na wadko na local government wanda ɗan takara a kira shi shi tsaya shi bilayi Anya Bilayi wanda ya yi rinjaya shi zai zama da wannan mukami ko kuma ayi abin da aka ce consensus abin da ko a consensus sai da dan takara sun hadu sai su fahimci juna sai guda bar mu guda to suka tuba haka nan ba sai suka yi tamba kawai ne yana consensus suka samu wasu mutane da su ganin da tije ne ga ganin su amma ba kaida jam'iyya ba mayyuwan su ma waɗanda mutane ba sa so ne aka ba musu rin an hana mu mutane a ba su dama su dauki waɗanda suka su zabe waɗanda suka san zabe aka zo za a yi congresses ahead the delegates to kawai an zana su kanin zuwan committee an zana sunayen mutane a cikin wasu gidaje aka zana sunayen mutane dan committee suka zo na yi korafi gaban su nace musu kamin ku zo a riga an gudanar da zabe domin an zo an hada mutane cewa to wani kuma kaza ba kasancewar Najeriya ce ya shigo aka taki kaidoji aka taki dokoki aka kibin guideline ko aka ba su wannan suka rinci ido suka dauki wannan da su kuma da shi Abuja to kaji wannan abin da aka yi sai muka fahimci cewa kenan gaba dai kusan za a ce an gama zaben gwamna idan aka tafi da haka can an azo mutane shugabanni waɗanda ba jama'a sun ka zabe su ba nan an zo yanzu an hidda delegate wanda ba a bari suka fafata da yan uwansu ba to in waɗannan delegate suka zo suka yi zabe akwai yiwuwar wani in ya hankula wani ba zai hankula ba to duk wanda bai hankula ba ya kara cewa ya tsaya takara ya biya kuɗi sun zo sun tabbatar da ya biya kuɗi a asusun jam'iyya kuma a tsaya takara da shi ba to lalle in ya ji haƙƙin shi a hukuma sai da za a nemi shakin to neman haƙƙin nan ga wanda ya ci zaɓe haɗari gare shi ba wai yana tsaya ga wanda ya saba ba zai kai ga har da shi duk aikin da ya zai lalace wai don haka nan zai fara zanwara kaga yanzu tunda ba a zaɓe su hanyar da ya kamata ba to duk zaɓen da za su yi wa to akwai yiwuwar in mai ƙalubalanta ya yi ƙalubalanta jam'iyyar adawa ta yi ƙalubalanta akwai yiwuwar da sun zo kwarauta bushiyani kawai daga zungula sai ɗauka to mu matsayinmu na 'yan takara masu son APG ta yi nasara masu son mu kawo canji ne a Sokoto mu ga ba za mu aminta rubabbun waɗanda an kanada ba a zaɓe su ba su zo su zaɓe mu su zaɓe mu su shafa mana labu su zama sun sa'uwa kwance ɗakwance sai muka ce a'a mu muna kira ga uwar jam'iyya tunda an yi zaɓen nan haka ta kasa ta gyara to abinda muka so ga yanzu uwar jam'iyya shine ta bari a yi ƙato bayan ƙato duk wanda adda kace hijewa idan duk wanda adda kace ya je hukuria babu mai iya kalubalantar mu a kowace kotu amma akwai hadari babba yan aka bari wa'annan dalilai suka yi zabe duk wanda sun ka zaba in dai jam'iyyar adawa ko kuma cikin mu waɗanda ba a yi madaidai ba sun ka tafi kotu to wannan aiki zai koma an koma zero
a can jihar Niger kuma dan majalisar dattawa mai wakiltar arewacin jihar sanata Aliyu Sadi Abdullahi da ke neman tazarci ya zargi shugaban APC na jihar Zakari Gikan Toro da nuna soyayya da goyon baya karara ga gwamnan jihar Abubakar Sani Bello wanda shi ma yake neman tsayawa takarar kujerar ta majalisar dattawa a wannan mazabar mai magana da yawun dan majalisar dattawan Malam Abdulmumin Atta ya ce tuni da su ma suka rubuta takardar korafi zuwa ga uwar jam'iyyar ta kasa inda ma suke neman a dakatar da shugaban APC na jihar
gaskiya ne alhamdulillah saboda rashin adalci na shi wannan shugaban jam'iyya ta APC na jihar Niger wato honorable Hadun Zikan Toro makamin Bargo saboda a lokacin da tsohon commissioner na land barista Muktar Nasale ya sai form din takarar dan majalisar tarayya na Bargo Agora ya kai mai form din domin ya gani a wannan wurin ne yake cewa shi yana tare da gona Abubakar Sani Bello domin a takarar da Abubakar Sani Bello yake na takarar sanata yana tare da shi 100% ba ma yana tare da shi ba yana gaba ma gaba su ne shi ne gaba gaba a wajen wannan takarar sa'annan kuma ya ce duniya a gama duniya cewa lalle da kan shi fadi video na nan mun sa mun yi attaching da video din a cikin takardar da muka aika wanda muka kai a national headquarters shugaban kasa Muhammadu Buhari shi wanda yake shine jagoran jam'iyya sa'annan da shi kuma dattijan arziki shugaban jam'iyya na kasa Senator Abdullahi Adamu a wurare daban-daban sun faɗi cewa sun faɗa ma 'yan takarkaru mabambanta cewa za su ba da filin inda za a yi adalci da haka 'yan takarkaru su kwantar da hankalinsu za a yi masa adalci wanda idan aka yi zaben da za a yi wanda in mutum da kanshi ya sa ƙasa ya san ya sa ƙasa to amma wannan tafiya ai mun musu kowa ƙarfi ƙwarin gwiwa na faɗi da so da yawa cewa da yadda Allah zama ka da mai rama ka da mai zama gwamna
to amma kuma kakakin jam'iyyar ta APC a jihar Niger Musa Sarkin Kaji ya ce wannan zargi ne maras tushe balle makama
a cikin gida dai wannan korafi ba za ka rasa shi ba, amma abinda na sani da shi mai girma chairman mutum ne mai adalci, mutum ne mai kimantawa daidai gurgudu, kuma korafi da suka yi wani tunanin su dai daban, amma shi dai na farko ba hana kowa siyan fon ba, ba a ce kada wani a siyar ma da wani ko kada a siyar ma da wani ba.
Su korafin da suke yana campaign a zabi wani dan takara kar a zabi wani dan takara, wato yana gaya ba jama'a cewa musamman delegate cewa su zabi gwamnati kar su zabi sanata.
Mutum ya ji tsoron takara da ko wani abu daban, amma shi a mazaunin shi na shugaba balance yake. Da girma gona leader ne na jam'iyyar APC a jihar Niger, wannan wani abu ne daban, amma a mazaunin shi na chairman bai tara wasu da ce ku yi wane kar ku yi wane ba.
Masu fashin baki dai irin su mutanen shari'a barista mai nasara Kogo Umar sun lura cewa duk da yake abin da ya faru a jihar Zamfara a zaben da ya gabata tamkar wata izina ce, to amma har yanzu jam'iyyun siyasa a kasar ba su dauki darasin ba.
Akwai alamu da yawa dama da suka nuna cewa ƴan siyasa din ba su shirye da su koyi darasi, kamar misali in aka dauki wannan shirye-shirye da suke na zaben ciro din nan, sashe na 34 na dokar zabe ta kasa ta ba da dama na cewa jam'iyyu su yi kokari su yi wannan shirye-shiryen zabe. Za a mika hukuma zabe jadawalin bayanin sunayen waɗanda suka yi nasara a wannan zaben ciro din kwana 180 kamin ranar zabe. To idan ka la'akari da wannan sai kaga kuma dokar da hukuma zabe ko ka'ida da ta ba su na cewa su yi kokari su fito da ƴan takarar su tsakanin 4 ga watan Afrilu zuwa 3 ga watan Yuni. To sai kaga gaba ɗaya da masu ma saba kusan sun miƙe kafa sun shantake, sai yanzu da ake sati ɗaya kamin ƙarshen wannan wa'adin, sannan ne suke ta buge-buge, har wasu ma suna cewa wai a canza a daga musu lokaci a ƙara musu da sauransu. Kuma idan ka lura kamar in ka dauki sashi na 65 na dokar zaben ita kanta wadda ta fito da cewa ai duk idan an zo harkar zabe to dole idan kada a tursa samu wani kar a matsa mushi. Akwai wasu jam'iyyu da suka sanya ma cewa dole ma kamin ma a saida maka form ko kuma an saida ma kamin ka cika ka kawo ansa, to sai ka nuna cewa ka cika cewa ka yi murabus daga neman wanda daga wannan takara din da kashin kanka ba tare da an tursa samu ka ba, wanda kuma idan mutum ya je kotu da wannan za a iya soke wannan abin nan din da ake.
Anan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri. Godiya ga wakilin sashen Hausa Mustapha Nasiru Batsari, Kindi Hamza ne ya daidaita mana sautin shirin. Murtala Faruk Sanyinna ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka.
Madalla a gaida Murtala. Yanzu kuma sai labarai, amma fa a takaice.
To ajiza a takaice, a jiya Talata kasar Rasha ta kara kaimi a hare-hare da take kaiwa dakarun Ukraine na yunkurin kwace Donbas bayan watanni uku cur da shugaban Rasha Vladimir Putin ya ba sojojinsa umarni da su kai mamaya a Ukraine da zumar kwace kasar cikin gaggawa kana a hambarin da gwamnatin. Wadanda ya fi mayar da hankali ne a kan garuruwan Ukraine da suka hada da Severodonetsk da ke gabar gabashin kogin Sveki Donetsk da birnin tagwaicinsa na Lysychansk da ke bangaren yammacin gabar kogin, inda dakarun Rasha suke dannawa ta wurare uku don kewaye su. Shugaban kasar Afirka ta Kudu Cyril Ramaphosa ya faɗa a jiya Talata cewa kasashen da ya kwatanta su da waɗanda suke gefen hanya na cikin wahala saboda takunkumin da aka kakaba wa Rasha. Ya kuma kira da a tattauna a daidai lokacin da kungiyar tarayyar Afirka ta AU ta shirya wani shiri na samar da tattaunawa tsakanin Moscow da Kyiv. Ramaphosa ya yi waɗannan hurucin ne a lokacin da shugaban gwamnatin Jamus Olaf Scholz yake ziyara a ƙasar a zagayen ƙarshe na rangadi da ya yi a Afirka da nufin samar da goyon bayan diplomasiya ga Ukraine. A ƙarshe a jamhuriyar Niger kuma shugabannin hukumar 'yan sanda daga sassa daban na ƙasar suna gudanar da taron kwanaki biyar a birnin Yamai da nufin nazarin hanyoyin inganta aikin tsaro a wannan lokaci na yawaitar miyagun ayyuka.
Thomas Sauraro, ana muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma an jima kaɗan da hantsi. Za mu sake shigowa da wasu sabbin shirye-shirye da ƙarfe 8 na safiyar yau. Yanzu a madadin Baba Makeri da ya taya ni gabatar da shirin, da kuma Jimbo Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan namu na yau. Ni ce taku Hadiza Kyari nake maka fatan alheri. Ku huta lafiya. Ma assalamu.